a fadan gwamnatin tarayya muke bai kamata ba a ce marayu a Abuja suna galabaita.
Shugaban kwamitin marayu na GWS a Abuja Alhaji Sa'idu Musa Yalwa ke jawabi a lokacin raba kayan abinci da tufafi ga marayu, zawarawa da miskinai a goman ƙarshe na watan Ramadan. Waɗanda suka amfana daga wannan tallafi sun kai 600, inda aka ga taron yara da mata da kuma zawarawa a masallacin Juma'a na Umar bin Khattab a Utaku Abuja suna karɓar abin da ya sauka na wannan tallafin.
Sani Ibrahim, an bani shinkafa, an bani yaji. Godiya kawai zan musu. Allah buɗa musu da samu taimaka mana.
Sunana Nusayi Baharisu. Gaskiya wannan ƙungiya tana taimakawa marayu wajen abinci da tufafin sawa da kuma makaranta.
Hadiza Muhammad ita ce shugaba koko Amira ta zawarawan.
Kwanaki dai kan an tallafa mana da hannun jari, an kuma kokoya ma yawanci daga cikinmu sana'o'i kala-kala, bayan ga hakan nan aka babba yawanci ma hannun jari. Sannan su ɗin ma akan taimaka musu dai da kayayyakin abinci, suturorin sawa da makamantan abubuwan nan da ya shafi haka.
Shin me masu sarautar gargajiya ke yi a fannin tallafawa irin waɗannan masu matuƙar buƙata? Ita ce tambayar da nayi sarkin Hausa Nyanya Musa Dala da ya halarci taron.
Ana ɗora kowane shugaba haraji na cewar ga abin da za ka bayar, sannan kuma mu aikinmu shi ne kamar mu ne masu yaɗa labarai ko kuma wanda masu jama'a zan ce, saboda mu muke bin masu hali gida-gida, office-office, muna ce musu wannan abu fa wani a matsayinka na alhaji da kake zaune a wannan unguwa ka taimaka. Wani zai ce na ba da buhun shinkafa biyu, kamar yanzu na kowanne ba buhun shinkafa 50, wani ya ba da 200, wani ya ba da 200, da haka ake harhaɗawa sai a zo a samu rana kamar haka a raba wannan kayayyaki.
Shugaban kwamitin marayun Sa'idu Musa Yalwa, wanda ya doshi shekaru 80 a duniya, ya yi fatan ko bayan rayuwarsa wannan aikin zai ɗore.
In ka je ka ga yaran da suke gararan ba, ba karatu, ba boko, ba addini a ƙauye, in ka kawo min tarela yanzu zan shiga in kawo maka su. Waɗannan suka zo suka zama 'yan ta'adda, to za su gagare ku zama Abuja din. Hajiya Aisha Buhari ta aiko min da kananan buhunan shinkafa buhu 100, katon na mai toki 10, madara katon 10, buhun suga 3, ta aiko da wake buhu 3, ta aiko da gero buhu 5.
Sauran bayin Allah da ke tallafawa ya ta bangaren su kuma irin nasarar da aka samu bana.
To wasu daidai kun sun taimaka, amma ba kamar na Barawa. Dan Bara ko wanda suka aiko mana miliyan guda, akwai mutum guda da ya ba mu 750, amma bana dai mun ji shiru ko shekarar ta mana daurin bazuka ne ba mu sani ba. To amma dai muna ban fidda rai ba, in sun dawo da mu ka ci gaba da tuni insha Allah.
Wani abu ma mai sanya alhini shine yadda wasu suka taimaka da tsoffin kayan su, wato suka kawo kuncin riguna da zannuwa. Marayu da zawarawa na duba wanda ya yi musu daidai su dauka. Nasiru Adamu Ali, kamarar Amurka daga Abuja, Najeriya.